Shugabannin addinai a jihar Kwaren Najeriya na ci gaba da yin kira ga al'ummar jihar Kwaren da su kwantar da hankali biyo bayan rikicin da ya yi sanadiyar jikkata akalla mutane biyar a wata makarantar sakandare da ke birnin Ilorin babban birnin jihar ta Kwara. Bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da aka hana wasu dalibai mata shiga wata makarantar sakandaren Baptist da ke birnin na Ilorin a ranar Laraban nan da ta gabata. Dama dai wannan sakandare ta Baptist tana ɗaya daga cikin makarantu goma da tun farko gwamnatin jihar Kwaren ta rufe. A lokacin da gwamnatin jihar Kwaren ta bayar da damar cewa masu sha'awa suna iya sanya hijabin. Dr. Idu Ibitoyi shine sakataren kungiyar Kristoci ta kan reshen jihar Kwaren ya ce suna kira ga gwamnatin jihar Kwaren da ta yi da'a ga dokar ƙasa tunda wannan batu na hijabi yana gaban kotun koli. Sannan ya ƙara da cewa,
"Yes, my position is that the two religions, Christian, Muslim, we should allow peace to reign."
Yake matsayata ita ce bangarorin addinan guda biyu wato Musulunci da Kirista da su bari zaman lafiya ya tsore. Shi ma dai shugaban kungiyar addinin Musulunci ta Izala a jihar Kwaren Sheikh Masaudu Oppa ya ce bai kamata wannan al'amari ya kawo tashin hankali ba domin kuwa dukkanin al'ummar jihar Kwaren ƴan uwan juna ne.
Wannan bai kamata ya kawo kace na ce ba tsakanin mu da su, inda ba wani abu ne gaban wanda suke da shi a cikin manufarsu ba. Bai kamata mu yi tashin hankali saboda wannan ba, kuma musamman ba kuma har iya su ma ƴan uwanmu musulmai. Idan wani mutum bai fahimci abu ba tukuna, to ba za ka yi faɗa da shi ba, yana faɗa da kai sai ka yi haƙuri kai. Ya tsira da shi bai gane ba, in ya gane gaba ai zai yi nadama.
A lokacin da na kira sakataren labarai na gwamnan jihar Kwaren Rafiu Ajakaye. Ya ce ba zai yi magana ba a madadin gwamnati akan wannan al'amari ba, sai dai mu jira lokacin da ofishin sakataren gwamnatin jihar Kwaren zai fitar da wani bayani akan wannan al'amari. Kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani daga sakataren gwamnatin jihar Kwaren. To amma tuni rundunar 'yan sandan jihar Kwaren ta ce ta ɗauki mataki domin tabbatar da zaman lafiya a birnin na Ilorin. Inji kakakin 'yan sandan jihar Kwaren SP Akasami Ajayi Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.